Daga murya Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata 4 ga watan Maris na shekarar 2025. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Madalla masu sauraron mu barkanku da wannan lokacin ni ce taku Hawawu Abdulkarim Young Pioneer da zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Yau shirin yau da gobe zai fara da jin ra'ayoyin matasa maza akan yadda hada aiki da azumi yake dan basu wahala. Sai mu saurari gargadi kadan daga matashin malamin nan Sheikh Yusuf Ismail Agree. Daga nan kuma mu ji dan takaitaccen tarihin limamin sojin Ghana. Mu kawo karshen shirin da kwalama. To bara mu fara da jin bayanan matasan.
To sunana Anas Sabit kuma ina yake daga gidan rediyon gaskiya a nan garin Takima kuma ni reporter ne na gidan television mai suna Joy News a kasan Ghana. To tun ya kai watan Ramadana lokacin da yake expectations in small sauraron mu yana sama saboda mu ne ke taimaka musu wurin sanin lokacin da ya kamata so ma azumi lokacin da ya kamata ya bude baki muna kawo tafsirai muna kawo zuka daban-daban na malumma nan cikin kasan Ghana. To yake wannan lokaci muna sacrifice ababe dewa domin mu yi wannan aiki da yake mun saba yi kowane shekara. To ga mida aiki da nake kuma na gidan radio gidan television mai suna Joy News a lamari na fita waje a yanka videos a komo gidajen na editing da sauransu shebari hada wannan hidiman da wannan aiki na television yana da biya so mutum na kwana very late kuma kamin wani karfe 4 ya kamata an tashi a soma nema abin da za a ci na sauru don shi sai ka samu kwanuka 29 ko kuwa 30 na Ramadanun duka mutum ya samu baici mai kyau bai fin awowi 5 ko kuwa kasa da haka wani lokaci don shi abu ne da yake ina da wuya dai amma shekaru 9-10 da suka wuce duka haka muke ran shi kusan mun saba kuma daga cikin abin da ke shajja'a muke shi ne mun san wannan hayaniyar da muke yi na cikin watan Ramadana ibada ne.
To sunana Abba Jibrin Abdulhamid dan karamin bawo miya. To gaskiya ni ina ayyuka daban-daban ina da sana'o'i daban-daban hakikanin gaskiya azumi in yazo gaskiya ina dan rage yanda nake gudanar da ayyuka na saboda kin san akwai yunwa a ciki kuma ta ga karfi yana raguwa baka samu kai aiki yanda kake kamar lokacin da ba azumi ba saboda rashin karfin jiki da kuma rashin shan ruwa da kuma cin abinci na tsawon awowi gaskiya aiki dai ina yi amma gaskiya ba kamar lokacin da ba azumi ba wa ina yi daidai gwargwado in an sha ruwa kuma in ci gaba da wasu ayyukan wannan shine yanda nake amma hada azumi da aiki ana yi amma ba kamar lokacin da ba azumi.
Assalamu alaikum sunana Sheikh Usman Abdullah. Game da aiki cikin azumi wallahi gaskiya dai kana ta site na wallahi kana jin jiki sosai saboda manpower ne an fude bango ne which we call it chisney amma mu feeding mun ne painting wani bi muna samun shi sauki wani bi kuma muna samun shi akwai advantage and disadvantages of aiki cikin azumi to wani bi ne ka samu dakin ako AC kana samun shi da dama kuma ba AC kuma to zafin na dai in kai shi ka futa amma aiki dai cikin azumi din dai manpower ne wallahi kana jin jiki sosai wallahi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Tawfiq Tijjani. Gaskiya ina aikin jarida kuma ina aikin kasuwanci, hada aikin gabin ga wallahi cikin azumin gaba ba sauki bane. Hada aiki da azumi akwai rana, hada aiki biyu da azumi wallahi ba izi bane, akwai wahala kadan ciki, amma saboda azumi ake shi yasa muka cire zuciyarmu muke
da sabon sati za mu saurari bangaren iyaye mata. Yanzu dai muna tare da Sheikh Yusuf Ismail Agri wanda zai yi wa matasa gargadi kan abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata su hana kansu cikin wannan wata mai tarin alfarma.
شرح بصدري ويسر لي امري واهل العقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد ما لما هو كما يندك كبكاتي ويتناتروا زوا ga samari ga wanga wata mai alfarma wata mai daraja wata wanda ake malinkin balinkin lada idan wanda ya azumce shi da gaskiya babu shakka idan wata ramadana ya kai muna so mu tunasar da jama'a su sawa hasa samari wanda laifufukan mu na da yawa sosai sakacin mu na ibada yana da yawa sosai to ga wanga wata ya shigo wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce muna ya baghi alkhair aqbal ya wanda ke bigin alkhair samari tuna farwa na farkon da zamu ma wanga wata ramadana wani fursa ne da ka samu wanda zaka kusanta da ubangijinka sosai wanda watannin da ya wuce mun yi wargi da dama ciki mun yi wasar ibadun mu ga wanga wata wanda zaka zo ka nemi yafiwa wanda zaka nemi kusantar ubangijinka subhanahu wataala mai Allah samari akwai tunatarwa guda hudu da zan tunasar da ni da kai duka ba wa Allah na farko samari ana so mu kula da lokaci sosai domin lokaci yana da muhimmanci sosai samari kasan kaman idan lokacin da ya wuce a cikin rayuwanka ba zai dawo ba saboda shi wanda babban fursa ne babban opportunity ne samari lokacin kana da cikin lokacin sallanka lokacin ibadunka ka kiyaye kanka sosai bawa Allah sannan nabi kuma sai ne bawa Allah azumin da zaka yin ga kasan kaman azumin ta ana yin ta da abin da ya dace ne wa khasa zaka gure baki da halali zaka yi kama baki da halali ba aso kai gure baki da harami ba aso ka kama azumi da haramu sannan na uku bawa Allah shine ka ta yawaita sadaka a cikin wanga wata mai girma domin sadaka yana gusar da wushin ubangiji subhanahu wataala su shi samari kai kokari ka danda kake da shi ka taimaka ma kanka abin da yake da shi ka taimaka ma kanka wa khasa samari mun yi mutattaru mu zauna mazauni base wato base kenan yana da kyau samari kaiya kada ka bar wannan fursa ya wuce ka domin shi ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce muna duk wanda ya sai abin bude baki ya bar ya bai ma wani mai shi ya yi bude baki halali ne za ba shi jejin ladan da azumin da danwansa ya yi samari yana da kyau mu ribanci wannan wata da irin wannan ayyuka da yawaita sadaka sannan samari na fudo ina so in tunatar da ni da kai kuma shine mu'amalanci mu yi mu'amala mai kyau shine mu yi zamantakewa da mutane zamantakewa mai kyau a cikin wanga wata shine kaman zaman da muke yi mazaunin mu wajen fira mu kiyaye daga murya mu kiyaye shiga haƙƙin iyayenmu ba a ce kada a zauna ba sannan idan an zauna kuma kada a zauna a saurin zaman kashe wando ana so ne ana zuttukan da bai dace ba wannan wata ramadana kuma ana so mutum kai azumi ba zallan bakinka kawai zai azumi ba ko kuwa a ba zallan ka kame gagarumin cin abinci da ka kame da sha'awan ka zuwa hafka cikin abin da bai dace ba ko ka kame makai da kanka zuwa ga inda bai dace ba ba shi bane ana so hadda gangan jikinka duka baki daya zantuttukan da zai fito bakinka samari ya zamanto zantuttuka mai kyau ne kamar da hadisi ya tabbata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut sannan samari kada kai wasa da ibadunka wa khasa sallan tarawih samari kai ma Allah kara wannan sallan tarawih har zuwa ga tahajjud ka daure damsi yayin idan lokaci ya kai sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana daure damsi ne ana tarbar wanga wata ana murna domin an san wata ne da ake ma linkin balinkin lada a cikin rayuwanka malama Hawa zaki mamaki ki samu samari wai yayi azumi amma zai zauna ya ta kallon abin da bai dace ba ya ta hurta abin da bai dace ba ya ta aikata abin da bai dace ba makaman ne ana kallon filafilan da bai dace ba a zauna ana buga spa da wayan su ababin da ba su dace ba wai ana so a bici lokaci ba haka bane ba wallahi samari wata alqur'ani ne ka karanta alqur'ani ka dinga zuwa inda ake tafsirin alqur'ani ka dinga bibiyar malumma masu karanta alqur'ani mazauninka ka sa alqur'ani a cikin sa matafiyinka misali kana cikin adiditanka ne kana cikin amotanka ne kana a gida ne bawo Allah sai ka raya wanga wata mai daraja wata alqur'ani kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana fari mana cikin alqur'ani mai girma shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an ba wallahi wata alqur'ani kenan idan ka kasance kai ba mai karanta alqur'ani bane to ka tayyawaita karanta alqur'ani kai ne ba ka kula da sallah to tayyawaita sallah cikin jama'a Allah shi wannan ramadan ta saki ka muka ce na karshe kai mu'amala mutane mu'amala mai kyau wani malam mawaki na cewa ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fa tala musta'bada nasu ihsanu wai ka yawaita kyautata hali kyautata mu'amala ga mutane na nagarta mutane zaka ribanci zukatan su wai idan ka ga mutum ana yawaita mai biyayya ta kan hanyar da ya dace Allah to ka san kamar shi ma ne yana mu'amala da mutane mu'amala mai kyau samari bari wanga watan ramadana ya sake rayuwanka samari kamar wanga watan ramadana ya bari ibadunka ya karfi kan da baka yawan sallah cikin jama'a kasance kana sallah cikin jama'a kan da baka nafilfili kasance kana yawan nafilfili ina tunatarwa kadan da zai yi manni da kai samari kenan malama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar mu da alkhairi yanda muka ga ramadana ta farko Allah ya nuna mana karshen ramadana
gargadi daga Malam Yusuf yanzu kuma muna tare da limami daga rundunar sojan Ghana wato Ghana Armed Forces wa imam barka
da wani
dan so ka gabatar min dukkanka da wani ke magana
ni ne Major Shamsuddin Salifu imam na 37 military hospital
masha Allah ina aka tashi na aka haife ka na ka tashi na kai rayuwa na kai karatu ya akai ka zama soja ya akai ka zama liman
to bismillah salatu wassalamu ala rasulullah na ce de ne yaron kuma shi ne kuma sha kafi ne ababu da gombala wurin kuma muka tashi mun tashi masha Allah alhamdulillah mun tashi sakankanin iyayenmu wurin kuma muka yi school kuma shin no primary da JSS duka kuma shin ai har da ma abin ga senior secondary school duka kuma shin ai sannan Allah ya bude mu na muka zo Legon to from Legon ne shi muka samu scholarship muka je Sudan to Sudan
daga Legon wani karatu aka karanta
to daga Legon dai shi na read English ne da linguistics da information studies ne ga wannan bankare ba naga after my first year she na samu scholarship in Sudan International University of Africa so kuma wato suna bada scholarship ne ma students in Africa da kaman sunan shi da nake Lagos nan dai bin gashi batun karatu da ya kama raina kashe sashe Lagos nan ma muna karatu irin Tuesdays bin ga weekends aka dai Saturdays and Sundays to kan wannan ko ne wanda wato ya shajja ne yace inda wato da wurin da yashe dai na dai sake dai focus na naga kaman no
karatu kaman arabiya
eh arabiya kenan arabiya kenan shi yasa daga Lagos dai shi na defer course na apply for shi university daga Sudan nga to the next academic year shi na samu admission za shi na je Sudan. This was in 2014 na je Sudan wurin na fara abinga Arabic studies Arabic studies wurin nan kaman 1.5 years from wurin nan shi kuma labin budi alhamdulillah na samu from Sudan nan na shiga Saudiya na je umrah don Saudiya da Sudan ne wani ruwa da yake tsakanin su da boat ma muka shiga Saudiya wannan lokaci to da muka je kuma daga Madina akwai wanda muka tashi tare Abu da Gombala wato suna karatu Jami'a Islamiyya shi sa zuwa na wurin nan shi abin ma su da kansu shi su ma suka encourage ni suka ce tun na zo Saudiya ba why not in je interview na Jami'a na Islamic University of Madina shi shahararren Jami'a Islamiyya da ke Madina sa shi na je muka yi mukamana kiran mukabala she said the next academic year su ma she na samu application na samu admission wurin su she said I have to leave Sudan and je Saudiya. This was 2005 she said Saudiya ne je na continue na sharia
kana ya bude maka hanyar da kai ka samu karatu kuma daga
sosai she said zuwa na Saudiya she na je nayi ya sunan shi abin ga sharia na kare 2010 she said na shift focus na from karatun boko nan da nake jami'a na Lagos ce yanzu the next 5 years in my life nan duka dai Saudiya ne na kulliya na sharia na abin ga bachelor in arts abin ga Islamic law ce na zo gida 2010
biyan ya kai aka samu ka shiga jami'in like aikin soja
na ce dai da nazo 2010 dai lokaci yanzu nazo of course kaman dai indai ka fito jami'a dai ka zo gida dai nguwa dai an ka zama sheikh kenan shi yasa shi da ce makarantar yanda already she nike nan da nike kuma shi muna suku muke zuwan nan isa shi wurin nan naje na join nike karantarwa isa she from 2010 har zuwa 2013 shin na karantarwa da Islamic Senior High isa shi wurin nike karantar da Islamic Religious Studies na SS in kana karanta SS1 SS2 SS3 da kuma Arabic wurin dai nike dai wato lamarin shiga na soja wani lamari na bin ban mamaki don saboda a mu lokacin mu ba mu san ma ya lamarin soja ba mu mun gaga soja dai mun inda bi ba ba mun san mu bi samu dai mun kama karatu mu ne shi focus na ne wato in zama academia na karantarwa dai da kuma in zama dai wato
malamin koyarwa ba da tarbiyya ladabi da
ha malamin koyarwa dai ta bangaren ta fannin suku ne ta fannin makaranta wani lokaci dai ne dai na ga shi rafani na ma ne ma ba lafiya muka kai shi daga kuma shin kenan shi muka kai shi Confanon Teaching Hospital to Confanon kuma da barracks sojojin bai da nisa na ga wuri gudana ne to bayan karatun bayan kai shin ne shi na ce to bar mu shiga barracks sojojin ga ba mu yi sallah to da muka yi sallah muka kare muka gamu da limamin wurin soja ne lokacin ma she major ne that was in 2013 aka dai muka yi fira dai Masha Allah ita tambaye ni dai sunana da abubuwa na dai ya dace kuma ni su lokacin ma sunana da nashi ma dai ne shi ma she sunan shi Shamsuddin amma dai Yusuf Mensah Shamsuddin by then he was a major eh goda yace oh inde na je har Saudiya na yi karatu dai irin mu ana son mu cikin soja shi da kanshi ma liman ne cikin soja muka ce ko yace shi ya bar muka san kaman sojan nan wato kowa da aikin shi kana ganin kowa da yana cikin rigan nan kowa da aikin shi akwai doctorate akwai nurse akwai lawyer akwai liman akwai osofu akwai ku wa shi sauran nan shi ya kwade tamin lamarin soja kan wannan ma shi ya jawo ya bar ina zuwa masallacin nan kai da kai wato ya jawo da ya jawo ni kusa da shi duk wani abin soja duka shi ni da shi ke zuwa ya kwade tamin lamarin aiki masha Allah to wannan ne the next form da dai fito na application shi bar muka apply na ga masallacin shi non ma ya bar ma suka bani ma kudi muka je muka sai form muka apply apply. Allahu akbar, da muka apply shi kuma na samu, aka kira ni Accra, muka zo benga interview. She said that was in 2014 kina. She said she na je training soja May 2014. Muka je muka training 6 to 7 months daga military academy, Ghana military academy daga Teshi. Muka training sai muka fito
da fito. She ka pass.
Muka pass.
Na je training ma she ka pass.
Training to alhamdulillah da yana da wuya. Training soja 7 months dai ba wasa bane. Allah dai ya kiyaye mu hade muka pass out. She na fito ako commission as a commissioned officer, lieutenant. Then aikin da kake aka doke ka cikin sojan she ka fara wannan aiki kisa ni don an doke ne liman ne kisa around March 2015 kare training na soja duka she aka post to na my first posting sa kai ne a military academy and training schools daga Tishi as imam
so ba fuskanci kalubale ba
da ma muka apply don mun fara apply 2013 ma wannan ma ba mu samu ba muka apply kuma 2014 ma da muka samu muka zo training da muka zo screening ma ne an ce ma wa shekaru na ma na sama don by then I was 33 years no training soja an fi son 25 to 26 in ka jima ne ma 27 baya doke sai sashe na so ma fi da ma sammani sai sashe wannan lokaci shi limamin da ya sani no she make ki sai ce oh tunda dai shekaru dai lamar duba da hanya
ya sa baki
dai she karshe dai shi aka yadda min aka bani waiver
misali ka shiga ka raba yaki kai amfani da bindiga irin wayannan abubuwa
to wannan dai ai ina na farko kai soja ne na biyu kuma ne aikin da kake cikin soja balle mu kuma aiki mu kaman limamai religious affairs cikin soja kaman wato dun wani ku ke yi ya kwatar da hankalin soja in lamarin wani batun lamarin wani fargaba ko na ba saboda wani abu ne na firgita na sanani liman zai ja muku wani ayoyi wani karance na kwantar da hankali kusan aikin da kuke yin nan aiki ne wato na sadaukar da rai makasa kuma yin bautan kasa kaman yana cikin dai bautan addini ne shi yasa mu kuma wato mu muna cikin muke ma komanda wato muke bashi shawara game da batun musulmai abinda kaman abinda
ya kamata yayi ma musulmai
ya kamata ko abinda ya shige mai duhu lamarin musulmai yana da sojoji musulmai karkashin shi ya zai to mu wato mu ne kaman mu ne shugabannin musulmai da kaman an san kaman musulmai wurin mu suke zuwa neman shawarwari kuma muke ba su sallah haihuwan su sunan su aurayen su abin murna muke musu abin kuma bacin rai kuma mu noke yi yau in soja ya kon babu wato mu wato kaman ni ne kamata yan saya mai sutura mu mai sallah mu duba kaman an yi makokin shi kan da ya kamata kan da musulunci ya gwada haka mun ma soja ma na waje ya bar baya mu ne ya kamata duk abin da ya kamata a duba dan shi mu yi mu saya mu bar ayyukan da ya kamata inda sun diga ne mu ma da suno muke ciki yasa ni kaman haka ne wulare uku mun haje wulare uku garuka uku na raba fada 2015 naje Congo wurin shekara guda muna Congo sannan 2017 kuma naje Sudan lokacin da lamarin je Sudan South Sudan kenan she kuma 20 ya sunan shi 21 nga kuma muka kuma da lamarin muka je North Sudan Republic of Sudan Abyei da kuma su kuma lamarin damarin Bashir ya fashe nga presidentin su
nagode kwarai da gaske so da wannan zamu shiga madafa inda muke kawo muku girke-girken nan wato kwalama Assalamu alaikum jama'a ashirin mu na kwalama na tare da Hajiya Hafsat Kadir English wadda ɗan jarida ce kuma zamu tattauna mu gani zamu zo bangaren shaye-shaye kenan nan wata na kwalama ne to kwalaman kuma me zaki mu na yau
to jama'a masu sauraron mu har yanzu dai muna muku barka da wannan wata mai girma wannan wata mai falala wato watan Ramadan kenan kin ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ci dabino domin dabino na akwai lafiya cikin dabino na magani ne she kuma aka ce mana wato scientist suka ce mana mu samu ruwan dimi muna hadawa kaman dan shayi haka ba mai zafi haka saboda cikin na lokacin ya hahade hanjin na da ka sha dan ruwan dimin nan ya sake maka hanjin ciki bai kamata mu sha wani abu mai sanyi ba to kin ga idan kin ci dabinon nan
kika sha wannan ruwan dumin ya taimaka miki a lokacin bude bakin?
To dabino na ana iya sarrafa shi kaman wani abu drink haka da daka ya kasha. Dabino kuma na nan daban-daban musamman ba ajuwa ba wanda shine dabino annabi wannan zaki ganshi baki wannan zaki ganshi kaman ruwan kasa babba yana da dan nauyi-nauyi. To in kika samu wannan dabino kaman guda 7 ko kuma 14 sheki wanke in kin wanke sai ki cire kwallon da ke ciki ki samu blender ki wanke sheki zuba wannan dabino a ciki sheki samu fresh milk kinki ki zuba cikin wannan dabino da ke cikin blender ki samu dan vanilla wato abin kanshin ki ki dan sa kankani sheki blending din shi wato in kin blending din shi kika kare sai ki juye a cikin cup ki iya bayan kin sha ruwa kin huta kina zaune sheki sha wannan drinking wasu suna hadawa waida zuma amma idan kin duba shi dabino ma da kanshi zaki ne shi yasa bai ne da ki kara zuma
zaki
shi yasa shi wannan kin ga ya gyara miki jiki yana taimakawa saboda dabino ma
zaka kai bude baki da shi
sosai
zaka yi ka ajewo mai gidanka a matsayin kayan bude baki
kwarai kuwa ai wannan drink ko baki kika yi kin yake basu sannan akwai drinking beetroot zaki ganshi ja haka beetroot in kika je kika samu kaman guda ko uku ki kika
zuki
daidai sha wannan ya kai ki sha uku ne ya kai ki sha da iyali in kika wanke bitusin dama bitusin kina wanke shi ma jan ke fita sheki dan feffere jiki in kika fere sai ki zo ki yanyanke shi kika yanke ki samu blender ki zuba a ciki ki samu apple dinki koda kwaya biyu wannan apple kuma ba jan ba korean green shi ma ki wanke ki yanka ki zuba a ciki sannan sheki zo ki samu carrot dinki ki kankare jikin shi shi ma ki wanke ki yanyanka ki zuba a ciki ki blending din shi in kika blending sheki tace wato kina tacewa yar uwa in kika sa ni ba sai na sa sugar ba kika sa cikin fridge ya dan yi sanyi kina sha kai ko bai sanyi ba
take ki sha
to kin ga irin wayanna baba kana sha yana taimaka maka
musamman cikin wannan wata na azumi
cikin cikin ka wannan wata na azumi kin ga akwai ire-iren irin ababan nan daban-daban kin ga akwai kuma irin kamar wasu na hada carrot da citta shi ma ai blending din shi to in kika hada kin yayi dan sa mai dan sugar saboda carrot ai da ma bai da zaki kin ga irin wayannan abubuwa duka kana yi yana taimakawa ne
ga mai azumi
koda baka azumi ba ma ya taimakawa rayuwanka sosai sannan kuma banda shi abuwa ban sha din nan akwai irin ababan da zamu iya mu gyara shi kuma mun ci cikin wannan wata azumi kin ga kamar in kika samu payanki paya kika je kika samu shi kika samu cucumber kika samu carrot dinki kika samu lettuce tomatoes albasa to shi payan nan in kika wanke kika zo kika wanke jiki kika yanke bisa sheki cire kwallon da shi tsaga ki cire kwallon da ke ciki da datin sheki dan babbare shi haka idan kika kare sheki samu kwanon ki mai kyau kin riga kin wanke kin aje ki kwashe payan da kika yanyanka ki zuba ciki ki samu cucumber ki shi ma ki wanke in kika wanke ki bare ciki wasu na son diyan wasu ba sa son diyan shi ma ki yanyanka shi kanana ki zuba ciki ki samu carrot dinki ki wanke ki kankare bayan shi zaki grating din shi ko kuma ki yanyanka shi kanana ki zuba ciki shi kuma lettuce dinki ki samu ki wanke da gishiri ko vinegar domin cutan da ke ciki da datti shi ma kika wanke shi da kyau ki yanyanka ki zuba ki wanke tumatir dinki wasu na son da diyan wasu ba sa son da diyan yanyanka ki zuba ki gyara albasan ki shi ma adadin da kike so ki yanyanka ki zuba ciki kin ga wannan ba shekin sa salad cream ba ba shekin sa mayonnaise ba in kina so kin yake sa abin nan dan magin ki kankani wasu na iya sa gishiri wasu kuma ba su sawa to kin ga wannan abin kin yake ci biredi da shi kin yake ci shinkafa da shi kin iya ma ko miki ci shi haka kawai kin ga duka lafiya yake taimaka mana yau da kullu wasu kuma suna iya idan sun yi wannan abin su samu naman kaza da ake ce masa boneless
wanda ba kashi
in kika same shi dan kadan sheki wanke in kin wanke yanyanka shi kanana ki samu ya sunan shi green pepper ki yanyanka kanana ki zuba ciki samu ya sunan shi black pepper ki zuba white pepper ki zuba da gishiri in kina so ki nika dan garlic ki kankani da citta ki hada ki mixin din shi ki dora mai kankani ba mai da yawa ba sheki zuba ciki kina dan jujjuya shi kina dan jujjuya shi kina dan sheki ga ya da hugonin sha'awa kin yake kwashe ki zuba kan wannan salad din da kika yi ki ci
Madalla da wannan kullamar zamu kawo karshen shirin yau da gobe ni taku Hawawu Abdulkarim Yanfaniya ce daga nan birnin Accra Ghana na gabatar da shirin kuma nake cewa ubangijin Allah ya karbi ibadunmu da fatan kuma an sharuwa lafiya
masu sauraron mu anan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma kiyar mu Hawwa Abdulkarim Yanfaniya da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leather's Pressure da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya